Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman a yau Juma'a 25 ga watan Disamba shekarar 2020, ranar Kirismeti kuma. Ta fatan al'ummar Krista a fadin duniya sun yi Kirismeti lafiya. To kamar a kowace rana irin ta yau, shirin namu na musamman ne inda za mu jingina dukkan shirye-shiryen da muka saba kawo muku don gabatar muku da gaishe-gaishen Kirismeti wanda Alheri Grace Abdi ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Jami'an tsaron Sudan da suka kashe masu zanga-zanga 7 a kasalla watanni 2 da suka gabata ba a taba tuhumar su ba, a cewar wani rahoto na baya-bayan nan da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar. Muhammad Usman, mataimakin mai bincike a sashen Afirka na hukumar HRW, ya ce wajibi ne gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan ta gurfanar da duk masu cin zarafin ɗan adam a gaban kotu don hana ci gaba da cin zarafin jama'a a ƙasar. Rikicin da ranar 15 ga watan Oktoba ya ƙara zafafa ne sakamakon matakin Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya yanke na korar gwamnatin kasallar Sali Amar kwanaki 2 da suka gabata, wanda ɗan ƙabilar Bani Amir ne. Usman ya ce kuma su ta yi rubuce-rubuce da yawa kan ayyukan amfani da ƙarfi fiye da kima, ciki har da na kisan da sojojin Sudan da kuma 'yan sanda na Central Reserve waɗanda aka tura kan titunan garin kasalla don kula da taron jama'a da suka yi. Koriya ta Kudu, Japan da Indonesia sun samu ƙaruwar adadin kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a rana ɗaya a yau Juma'a, yayin da zagaye na uku na cutar COVID-19 ke ci gaba da yaduwa a ƙasashen. A Koriya ta Kudu, kashi 70 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar fiye da 1,200 suna a yankin Seoul, inda rabin mutanen ƙasar miliyan 52 ke zaune. A Japan da aka samu rahoton sabbin kamuwa 884 a ranar Juma'a, Tokyo ce take da mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar. Indonesia a rahoton mace-mace mafi yawa a rana da ya kai 258 da kuma fiye da 7,200 na waɗanda suka kamu, wanda ya ba adadin waɗanda suka mutu a ƙasar zuwa 20,847 da kuma waɗanda suka kamu da cutar 797. Jiya Alhamis, Mexico ta kasance ƙasar yankin Latin America ta farko da ta kaddamar da wani shiri na rigakafin COVID-19, lamarin da ya haifar da fatan samun sauki a ƙasar da ta yi asarar kimanin mutane 120,000 saboda cutar. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun hana wani yunkuri na 'yan Democrat a jiya Alhamis da amincewa da buƙatar shugaba Donald Trump da na ba da tallafin dala 2,000 ga miliyoyin Amurkawa da cutar coronavirus ta yi wa illa. A yammacin ranar Talata, shugaban mai barin gado ya buƙaci a ƙara yawan kuɗaɗen tallafi da za a aika wa Amurkawa daga dala 600 zuwa 2,000 ga daidaikun mutane da kuma dala 4,000 ga ma'aurata, duk da adawa mai ƙarfi da ke cikin jam'iyyar Republican. Jiya Alhamis, shugaban majalisar wakilai na 'yan Democrat Steny Hoyer ya nemi 'yan majalisar su amince da buƙatar Trump, amma shugaban 'yan Republican a majalisa ta wakilai Kevin McCarthy ya ƙi amincewa, wanda hakan ya kawo ƙarshen zaman na musamman. Trump ya faɗi ranar Talata cewa ba zai sanya hannu kan dokar ba na ba da agajin gaggawa ta COVID-19 na dala biliyan 900 har sai idan 'yan majalisar sun amince da ƙarin kuɗaɗen tallafin. Wata kotu a lardin Sindh da ke kudancin Pakistan ta umarci hukumomi a jiya Alhamis da su hanzarta sakin ɗan ƙasar Burtaniya ɗin nan da aka yanke hukunci a kan linkisan ɗan jaridan nan Amurka Daniel Pearl a shekara ta 2002. Umarnin na ranar Alhamis da babban kotun da ke Karachi ta bayar ya soke umarnin tsare shi na wani lokaci da ya hana haifaffen Burtaniyar Ahmed Omar Sheikh barin gidan yaron tun lokacin da wannan kotun ta soke hukuncin kisan nasa watanni 8 da suka gabata. Hukuncin da aka yanke a watan Afrilun shekarar 2020 ya sauya hukuncin Sheikh zuwa ɗaurin shekaru 7 a gidan yari saboda satar mutane kawai, wanda hakan ya ba shi damar sakin shi nan take don lokacin da ya yi. Haka kuma an wanke wasu mutane uku waɗanda ake tuhuma a shari'ar. Aka kuma yanke wasu hukunci ɗaurin rai da rai a wancan shari'ar shekaru 18 da suka gabata.
ta gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu za ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Assalamu alaikum, muna kuma yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan rana ta Kirsimeti ta shekara ta 2020 lami lafiya. Alheri Grace Abice ke dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da kuma sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Sa dukkan mu Christmas lafiya.
Na fatan cewa rai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
The choir of children sing their song. They practiced all year long.
Assalamu alaikum jama'a, ni ne mai suna Reverend Bitrus Bamai. Ina kawo gaisuwa ta bikin Kirsimeti domin lokaci ne muhimmi da muke tunawa da haihuwar mai cetonmu Yesu Almasihu, wanda shine kwatancin kaunar Allah a gare mu ta wajen bada ɗansa makadaici domin fansar mu daga zunubanmu da bautar shedan. Wannan lokaci ne da ya kamata mu maida hankali ga kaunar juna maimakon kisa da kiyayya da gaba da hassada ga juna a kasar mu Najeriya. Duba abinda Yesu Almasihu ya yi mana, mu kuma mu kwatanta wannan kauna da ya nuna mana ta wajen kaunar junan mu, ko kai Krista ne, ko kai musulmi ne, ko wani addini kake yi, babu addinin da ya koya ma al'ummarsa ta shiga cikin kashe-kashe da halakar da dukiyoyin jama'a. Ina fata wannan lokaci na Kirsimeti zai taimake mu ja hankulanmu ga tunanin abubuwan da za su gina ba rushewa ba, abubuwan da za su kawo ci gaba ba ci baya ba, abubuwan da za su kawo zamantakewa da zaman lafiya tsakanin juna da makwabta da kuma waɗanda muke rayuwa tare da su. Ina kawo gaisuwa ta ga iyalina, wato babana Malam Abu Mancho da matarsa Salamatu Bamai. Ina kawo gaisuwa ta ga dukkan ƴan uwana. Ina kawo gaisuwa ta ga iyalin Kennedy, iyalin matata da dukkan ƴan uwansu da kuma abokai. Ina kawo gaisuwa ta ga pastoci da jama'a na Ekwa Kaduna Central DCC, da dukkan ilahirin jama'a da suke mana addu'a da fatan alheri. Muna fata wanga Christmas zai kawo mana alheri ya kuma tabbata mana da albarkun Ubangiji a cikin rayuwarmu. Nagode, ni ne mai suna Bitrus Abubamai.
Sunana Iliya Kwace daga Michika, jihar Adamawa. Ina mika gaisuwar Christmas ga sarkinmu mai martaba Gida Zakawa Kwace, shine district head na Michika. Ina gaida abokaina suna nan da yawa, amma akwai a cikin su Barista Samson Rishi Karimi Ajos, Professor Caleb Bulus Fili Ayola, Zira Musa Mangoro a Kano, Pastor Martin Goje a Lagos. Har yanzu kuma ina gaida Sirikina John Ali Kohe da Jikana Kyalanda. Allah ya sa a yi Christmas lafiya, kuma Allah ya maimata mana. Amin.
Barkamu da Krismeti. Ni ne Pastor Ayashim Stanley daga nan Minnesota a America. Ina kawo muku sakon gaisuwa na musamman domin wannan lokaci da muka samu kanmu a ciki na Krismeti, wanda muna da farin cikin zuwan Isa Almasihu kurkusa da mu. Wannan shine faharin mu, shine farin cikin mu a wannan lokaci, kuma zuciya na cike da murna yake na musamman domin wannan lokaci din. Ko da yake Nigeria tana fuskantan abun damuwa a yanzu, wato wahaloli da suka addabe mu, wanda suka kunci wahalolin tsaro, wahalolin yunwa, rashin abinci, da kuma wahalolin COVID-19, wanda shi yana nan gabaki daya a duniyan ne. A yanayin da muke ciki a yanzu, da muka samu kanmu musamman wayanda suke karkara, muna nan muna addu'a, muna roƙon Allah ya ci gaba da kare kowa, ya raba mu da mugun ji da mugun gani. Roka na da zan yi a wannan lokaci shine, jama'a mu kaunaci juna. Addini ba ita ce kamata ta raba mu ba, ya kamata ta sada mu ne, ba raba mu ba. Saboda haka bari mu yi Krismeti lafiya, Allah ya kai mu sabon shekara lafiya. Nagode.
Sunana Zakaria Chine, madadina da iyalina a nan California. Muna aika da gaisuwan Christmas ga shi mahaifina da mahaifiyata, baba retire da mama retire, na kuma gaya da shi kawuna Reverend Sani Bature da matarsa, na gaida shi abokin ango na shi mahaifina lokacin aurensu Reverend Samaila Gunne, na kuma gaida baba Dami Rabo, baba Disset Amazon, na gaida executive na Ekwa Bukuru DCC, na gaida abokina general secretary na Ekwa Reverend Yunus Amadu, na kuma gaida shi Ekwa president Reverend Dr. Stephen Panya, na gaida abokanena Reverend Dr. Shirley Yusuf, Reverend Dr. Timothy Dafer, Reverend Dr. Caleb Dami, Reverend Dr. Isua Atsen, Reverend Dr. Sylvester Dachamo, na kuma gaida set 1988 na St. John's College da na yi makaranta, na gaida malamai da dalibai na Jos Ekwa Theological Seminary, na kuma gaida shugabane da pastoci da membobi na Ekwa Bukuru DCC. Da fatan za a yi Christmas lafiya, Ubangiji ya ci gaba da tsare ku ya kuma kare ku. Nagode.
Jama'a barkanmu da warhaka. Sunana Kefas Lamak, ni ɗalibi ne a nan University of Iowa, Iowa City, Iowa State a nan Amerika. Ni ɗalibi ne na tarihi da kuma addini a nan University of Iowa, shekara ta ta farko kenan a PhD program. Ina kawo saƙon gaisuwa ta Christmas ga ita mahaifiyata Mrs. Larba Lamak da kuma dangogi da abokanan arziki, musamman iyalaina the Lamak's family. Duka ina ka musu saƙon gaisuwa ta Christmas da dukan dangogi. Ina kuma kawo saƙon gaisuwa ta Christmas ga denomination ina ecclesia ta Nigeria, Ekwa. Ekwa duka faɗin Nigeria da kuma wasu ƙasashe da ake samun ta, ina ka musu gaisuwa. Ina ka saƙon gaisuwa ta Christmas ga Jos DCC, Yalwan Shandam DCC da kuma Kano DCC, waɗanda su ne home DCC ɗina. Ina kawo saƙon gaisuwa ga malamaina a duka jami'o'i da na yi karatu a Najeriya. Ina fata da addu'a da cewa dukanmu za mu yi Christmas lafiya. Saƙon gaisuwa na ƙarshe ga dukan Kristoci da suke Najeriya da kuma duniya baki ɗaya. Ina addu'a, ina fatan cewa za mu yi Christmas lafiya kuma za mu shiga sabon shekara lafiya. A huta lafiya. Kefas Lamak, ni ne naku.
Franklin Emmanuel Jatobi Theyake daga nan Kansas City, Missouri, America. Ina idan da sakon gaisuwa na ga mahaifiyana Fatu Jato Keya da kuma yan uwana Marcus da Gaius da Pani da Manase da kuma yar uwana Phoebe. Ina kuma isar da sakon gaisuwa ga abokan arziki Reverend Elisha da Ann Abukuru Jos da Reverend Nathaniel Waziri Zaria DCC da kuma Mr. J.I. Chechet Azaria. Ina kuma isar da sakon gaisuwa na ga Reverend Dr. David Jog a Kaduna da kuma Mu'azu Isa Azaria. Ina kuma idan da sakon gaisuwa na ga yan uwa da abokan arziki waɗanda na baro su Azaria da Fadan Kagoma DCC da kuma mutanen Kayandan. Ubangiji Allah ya sa ku yi Kirsimeti mai albarka. Ku huta lafiya.
Jama'a barka da warhaka. Ina gaisuwa saboda munnan wannan Kirsimetin bana. Sunana Ilyas Saidu mai sanda. Ina zama a London a Ingila. Ni kuma na fito ne daga jihar Gombe na Najeriya. Ina mika gaisuwan Kirsimeti ga yan uwana wanda suke nan Gombe State tare da fatan kuna nan lafiya, musamman shi mahaifina Pastor Cyrus mai sanda da bafana Malam Philemon Guna da kuma Malam Galaya mai sanda. Ina kuma gaida shi Chief Justice mai retire Hakila Heman na Gombe State kenan da kuma wasu yan uwa da abokan arziki musamman shi mataimakin gwamna a da na Neja Dr. Nuhu Zabgai. Na fatan za a yi Kirsimeti lafiya. Allah kuma ya taimake mu duka. Amin.
Sunana Samuel Inua Zalanga kuma ina zama a wani gari da ake kira St. Paul a jihar Minnesota a nan kasar America. Ina daukan wannan lokaci domin isar da gaisuwa na Kirsimeti ga waɗannan mutane. Ina gaida talakawa, ina gaida dukan maroƙa, ina gaida mata masu tuyon kosai da masu saida masa, ina gaida 'yan garuwa, ina gaida 'yan dako, ina gaida masu saida itace, ina gaida masu saida goro, ina gaida masu saida kosai, ina gaida masu saida masa, masu tallan masa, ina gaida masu saida kunun zaki, ina gaida masu saida kayan lambu, ina gaida masu fadin gaskiya tsakaninsu da Allah, ina gaida mutane masu kyautatawa rayuwar talaka, ina gaida mutane kuma masu kokarin kawo adalci a ƙasa, ina gaida mutane masu hangen nesa a ƙasar Najeriya, ina kuma gaida mutane masu neman kawo zaman lafiya a Najeriya, ina kuma gaida mutane masu zurfin tunani, ina gaida mutane masu gujewa cin amana a ƙasa musamman ma na talakawa, ina gaida mutane masu kin zarmewa a rayuwarsu, ina gaida mutane masu neman hakinsu da kuma tsoron Allah a cikin neman hakinsu. A ƙarshe kuma ina gaida masu mutunta rayuwar ɗan adam ba tare da sun nuna bambancin addini ko kuma na kabila ba. Nagode.
Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2021 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya, musamman ma ma'abutan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yi mana dukan bagalaƙo'i, ya sa shekara ta 2021 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salamar Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a gaida alheri Grace Abdu, masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman ma alheri Grace Abdu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.